Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta soke wasu 'yan takarar neman majalisun dokokin Najeriya guda biyar da suka nemi tsayawa takara a jam'iyyar daga jihar Niger. PDP dai wadda ke aikin tantance 'yan takarar ta ce ta ɗauki matakin ne saboda samunsu da gazawa wajen cika ƙa'idojin jam'iyyar da suka hada da rashin biyan haraji da kuma rashin cikakkun takardun kammala makarantarsu. Barista Nasiru Goshi shi ne PDP ta turo jihar Niger domin aikin tantance 'yan takarar.
Ba ka fitowa ka ce za ka nemi shugabanci na al'umma ba tare da ka biya abin da zai taimaka wajen raya ƙasa ta fuskan tsaro da kuma more abubuwa na buƙatu na rayuwa na al'umma ba. To saboda haka da kowannan ƙa'idoji wanda dukkan ɗan mutum yake neman irin wannan matsayi a ko'ina cikin faɗin ƙasar nan, kuma kowace jam'iyya za ka tsaya, to batun maganin harajin nan abu ne mai ƙarfi, to kuma abu ne wanda mu ma muka sa ido a kai.
PDP dai na aikin tantance 'yan takarar ne a daidai lokacin da hukumar hana fataucin da kuma shan miyagun kwayoyi a Najeriya ta ba da shawarar yin gwajin shan miyagun kwayoyi ga 'yan takara domin kaucewa tsaida 'yan kwaya wajen neman mukamai daban-daban. Sanata Mustapha Sani, tsohon ɗan majalisar dattawan Najeriya ne da PDP ta tantance, ya ce shawara ce mai ma'ana.
It's a very good development. To zaka je ka kana bukintar jama'a kuma kana irin wannan abubuwan ai bai kamata ba.
Su ma dai wasu 'yan takarar da suka samu nasarar tsallake tantancewar PDP ga abin da suke cewa.
Sunana Hajiya Halima Sale daga Suleja local government. Gaskiya wannan sun ba da shawara mai amfani matuƙa, domin kai dubi da abin da ke faruwa yanzu nan sai ka ga lalle kamar wasu abubuwa ma mutum ba yana yin su cikin hayyacin shi bane. To kuma wannan yakan dauko asali ne tun lokacin da aka tantance, idan ba a yi la'akari da wannan ba sai ka ga an zo an dauki mutumin da zai zo yana abu kawai dai gashi nan kamar mawukaci.
Sunana Honorable Abdullahi Lawal Kwatankwaro, mai neman kujerar majalisa ta karamar hukumar Marega, domin duk kai yana tsarin zai je jagoranci jama'a ne. To dukkan wanda zai jagoranci jama'a ana son a samu mutum mai natsuwa, mutum mai kamala wanda ya kamata ya jagoranci din shugaba ne na al'umma. To wanga tsari da hukumar nan ta kawo, gaskiya ni na ji daɗi kuma na goyi bayan wannan tsari.
A yanzu dai dukkanin jam'iyyun siyasa a Najeriya a iya cewa sun ɗauki harama domin ganin an fafata da su a babban zaben na baɗi idan Allah ya kai mu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.